up and down, bump it up and down, bounce. Turn it all around, move it all around, bounce. Bump it up and down, bounce, bounce.
Bring it out, come on. Ba ding da 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 ding da
so you can pump it.
Ba ding da 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 da